When I go out, I know I'm gonna be the one who's going out with you. When I hang out, I know I'm gonna be the one who's hanging out with you. When I pray out, I know I'm gonna be the one who's praying out to you. When I sing out, I know I'm gonna be the one who's singing out to you.
Da 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 da